Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd albabu al-khamisu as-sunnatu an-nabawiyya wato babe na biyar a cikin wannan littafi na al-bidaya fi usul al-fiqh na al-shaykh wahid ibn abd salam ibn bali wato shine as-sunnatu an-nabawiyya sunna ta ma'aiki alayhi salatu wassalam sunna wanda ake jingina ta zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malan yace wa fihi sab'atu dawabit a cikin wannan babe na biyar akwai abubuwan da za iya kiyayowa guda bakwai ad-dabitul awwal as-sunnatu ma thabata 'an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn wato abin da ake cewa sunna a wajen malaman usulul fiqhi idan malaman usul suka ce as-sunnatu ya sha bambam da abin da ake nufi da as-sunnatu a wajen malaman fiqhu ya sha bambam da abin da ake cewa as-sunnatu a wajen malaman aqida an gane ko to dan haka a kiyaye idan a wajen malaman usul aka ce menene sunna zaka ce shine ma tsabata an rasulillahi dukkan abin da ya tabbata daga ma'aiki alaihi salatu wassalam min qaulin na fada ne aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wannan duka min qaulin ne wannan tunda manzon Allah ne ya fada ko aw fi'lin ko kuma abin da ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata kaza manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci tuwo da siffa ta kaza manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tafiya kala kaza manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga guri kaza da kafa ta kaza manzon Allah yayi kaza wannan ya aikata kaza kenan wannan shi ma za a ce mishi sunna ne wa sabata fi sunna zaka ce aw taqririn ko kuma abin da ya tabbata an yi shi a gaban ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma annabi bai ce komai ba bai ce kal ayi ba to wannan shi ma ya shiga cikin sunna irin abin da ya shafi wato tamattu'i na aikin haji tamattu'i a aikin haji waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa abu ne wanda bai dace ba to amma suka ce a ba za mu daina abin da muka yi shi a zamanin annabi ba walau kana shay'un manhiyun anhu la nahana anhu alquran suka ce mun kasance muna yin tamattu'i a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walquranu yanzil alqurani kuma yana saukowa da a ce yin tamattu'i abu ne wanda bai dace ba da alqurani aya ta sauka a cikin alqurani ta hana mu yin shi amma Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da aya a cikin alqur'ani ba wanda tace kalku yi tamattu'i thumma ya'ti shakhsun fa yaqulu bi ra'yihi ma sha'a sannan kawani yazo ya faɗi abin da yake so da ra'ayinsa yace kalmi ko kuma abin da ya shafi al'azlu wato shine idan mutun ya kwanta da iyalinsa baya so ta doki ciki shine in ya ga ya kawo mani ya fidda azzakarin shi daga cikin farjinta ya zubar da shi a ƙasa to wannan wadan suna ganin cewa abu ne wanda yake bai dace ba to shine Jabir dan Abdullahi da Abu Sa'id al-Khudri sun kawo hadisi suka ce mun kasance muna yin azalwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walqur'anu yanzil alqur'ani a lokacin yana sauka da a ce abu ne wanda yake bai dace ba da aya ta sauka a cikin alqur'ani ta ce kalku ƙara yin wannan abun bai dace ba wato waɗansu kuma suna ganin cewa al-azl wannan al-wa'du al-khafiyyu ne wato binnewa diya ne da ransu ba tare da kai ba ta zahiri ta boye ne kai saboda wannan mani zai iya yiwa Allah ta'ala ya halitta dan adam da wannan mani din da ka zubda to suka ce wannan alwa'du al-khafiyyu ne ka sani ko baka sani ba amma suka ce to dai gashi da a ce abu ne wanda bai dace ba Allah subhanahu wata'ala ba zai bar mu ba akan wannan jahilcin akan wannan abu wanda yake na rashin sani tare da manzon Allah yana nan da dole Allah ya yi wa annabin shi wahayi akan cewa abin nan da muke baya da kyau mu daina to kuma ba a daina ba wannan ita ce ake shari'a ita sunna ta qadiriyya abin da aka aikata a gaban ma'aiki alaihi salatu wassalamu annabi bai ce kal ayi ba ko kuma abin da aka aikata a zamanin annabi wanda abin nan inda a ce ba daidai bane Allah ta'ala ba zai wanzar da al'umma ba akan wannan abin. Da tuni da ja wahayi ya sauka akan wannan abin da ake ba daidai bane a daina shi. An gane ko? Wanda shine takariri. Ita ce sunna wannan ma tsabata an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Waɗansu kuma suna cewa bangaren kenan malaman hadisi. Ma tsabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khuluqiyya aw khalqiyya. Wato wannan shine as-sunna a wajen malaman hadisi. An gane ko? A wajen malaman fiqh ko idan aka ce as-sunna shine abin da a cikin aikata shi ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Idan aka ce as-sunna a wajen malaman aqida shine khilaful bid'ati, ma'ana abin da aka yi shi a zamanin annabi da zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai da zamanin atba'u tabi'ina. Wato abin da yake ba sunna ba shine mai bid'a. Ad-dabitu tsani, abin da za a iya kiyayewa a cikin wannan babi na biyu shine ma tarakahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma'a wujudil muqtadi wa intifa'il mani'i fatarkuhu sunna. Wato dukkan abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bari bai aikata shi ba tare da samuwar abin da yake hukunta aikata wannan abin, amma kuma aka ga manzon Allah bai aikata wannan abin ba, wantifa'il mani'i da kuma koruwar abin da zai hana shi ya aikata wannan abin, aka ga babu wani abu wanda zai hana shi ya aikata wannan abin, kuma gashi ya dace a ce annabi ya aikata wannan abin amma kuma bai aikata ba, fatarkuhu sunna, barin wannan abun sunna ne. An gane ku? Duk abin da kake tunanin cewa annabi bai aikata shi ba, kuma akwai yiwuwar ya aikata shi inda yana so ya aikata shi, inda yana so ya nuna wa al'umma cewa wannan abun ya halitta aikata shi, amma kuma bai aikata shi ba, tare da samuwar irin yanda a yanzu akwai dalilin irin waɗannan kin abubuwan a lokacin annabin akwai shi. To amma kuma ya bari, to ka bar wannan abun kulka aikata shi ma wannan sunna ce. Ad-dabitu tsalis, abinda za a iya kiyayewa na uku a cikin wannan babi na biyar shine as-sunnatu tufassilu mujmal al-Qur'an wa tubayyinu mubahamahu wa tukhassisu 'umumahu wa tuqayyidu mutlaqahu wa tudifu hukman jadidan. Wato sunna, alaka sunna da al-Qur'ani alaka ce wanda take mai girman gaske, alaka ce wanda take dole sai da sunna zaka fahimci al-Qur'ani, dole ne sai da sunna zaka yi tafsiri, tafsirin ka ya tafi da kyawu, dole ne sai da sunna zaka san menene al-Qur'ani yake cewa. Shine yace na farko, alaka sunna da al-Qur'ani, sunna tufassilu mujmal al-Qur'an, tana faifayewa abinda al-Qur'ani yazo da shi a dunkule. Abinda al-Qur'ani yazo da shi a dunkule, idan ka koma sunna zaka ga ta kawo shi filla filla. Kaga sallah, Allah ta'ala ya kawo ce aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Ana Allah yayi bayani akan lokacin da mutum zai tsaye da sallah, akan lokaci na sallah, amma ba a yi bayani dalla dalla ba akan yanda ake sallar. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ka koma sunna za ka ga yanda yayi sallah da kuma lokutan da yayi sallar. An gane ko? Wato anan ita sunna ta faifaye abinda al-Qur'ani yazo da shi a dunkule. Wato bayyinu mubahamahu, sannan kuma sunna alaƙatar da al-Qur'ani shine tana bayyana abinda yazo shi a rufe a cikin al-Qur'ani. Abinda yazo a rihe ba a bayyana ba a cikin al-Qur'ani, to ita sunna tana bayyana shi. Za ka ga akwai abubuwa da dama wanda a rufe suke a cikin al-Qur'ani, amma kuma sunna sai ta bayyana shi. Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu wannan ayar kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil-walidaini wal-aqrabina bil-ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin. Wato Allah subhanahu wa ta'ala ya wajibta yin wasiya ga ƴan uwa, ga iyaye, ga makusanta lokacin da mutun yazo shi zai rasu, yana famar rasuwa, to yayi wasiya ayi kaza ayi kaza ayi kaza. Amma sunna hay ta zo ta bayyana cewa wannan wasiya yanzu ta zama to mansukha ce, saboda magaji ba a yin wasiya, la wasiyata li warithin, ba wata wasiya da za a bada kaza ga mutumin da zai ci gadanka, saboda alwalidaini suna cin gado Allah ta'ala ya ga musu rabon su da haka kai kace ka ƙara musu kaza baka fi Allah san su ba kuma baka fi Allah sanin yanda ya cancanta da abasu ba an gane wato khassisu umumahu sannan kuma sunna ta ma'aike alaihi salatu wassalamu alaƙata da alqur'ani tana kebancewa abinda alqur'ani yazo da shi a gangame da alqur'ani yazo da hukunci ya shafi komai da komai to sunna he ta zo ta kebance waɗansu da Allah ta'ala ya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi ku bayar da zakar abinda kuka noma a ranar da kuka girbe sai sunna ta zo ta kebance ba duk abinda ka noma bane zaka dauki zakka ka bada a cikin shi sai ya kai wani adadi na kaza sannan kuma zakka take wajaba a cikin sa sannan kuma haka nan abinda ya shafi wato ita'uz zakati bada zakka ba duk a dukiyar da ka mallaka bace zaka fidda mata zakka sai lokacin da dukiya ta kai nisabi ta kai adadi na kaza sannan kuma wannan dukiyar ake fitar mata da zakka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun wato ayar nan ta ce ku ciyar wanda al-amru yaqtadi al-wujub kamar yadda zamu karanta insha Allah ta'ala bangaren usul din wato umarni yana hukunta wajabci ku ciyar daga dada dan abinda kuka tsoro wurta duk abinda kaje ka samu to in ka kawo akwai kaso na Allah a ciki haka ayar take nufi to amma sai sunna ta zo ta kebance ba kowanne abu ne da ka kawo dole akwai haƙi na Allah a ciki a'a haƙi ne wannan nan mustahabi zaka iya bayarwa wato qayyidu mutlaqahu sannan kuma sunna ta ma'aike alaihi salatu wassalamu tana dabaibayewa hukuncin da yazo shi a sake a cikin alqur'ani yazo shi ba tare da an yi mai iyaka ba to ita sunna tana zawa ta kayyade shi Allah subhanahu wata'ala da ya kawo a cikin surata an-nisa'i ya kawo hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والموصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai kawo ambatanta ba a cikin wannan gurin to Allah ta'ala ya halitta muku ku aure ta to amma sai ya zamanto bai halitta ba mutum yana aure da mace ya auri kanwar uwarta da halitta ba tana kalkashin shi amma babu wannan a cikin alqur'ani an tajma'u bainal ukhtayn wannan shine abin da aka rufe ayar da shi amma mace tana kalkashin aurenka ka auri kanwar mahaifiyarta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uwa ɗaya ko wanda suke uba ɗaya bai dace ba bai halitta ba ko ka auri kanwar babanta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da shi ko wanda suke uwa ɗaya da shi bai halitta ba wannan sunna ce take bance wannan an gane ko وتضيف حكما جديدا sannan kuma sunna tana rabo wani hukunci sabo wanda babu shi a cikin alqur'ani wanda alqur'ani bai yi magana akan shi ba to sunna sai ga tayi magana akan shi ya tabbata a sunna ta maike alaihi salatu wassalam kaza din nan kaza ake to wannan kuma da yawa a cikin sunna akwai wannan idan mutum yana ta'amuli da sunna ta maike alaihi salatu wassalam zai ga da yawa daga cikin hadisi wanda suka tabbatar da wani hukunci wanda ba wata aya wanda ta yi ishara zuwa ga wannan hukuncin ma an gane al-dabitur rabi' al-hadithu sahihu hujjatun fil aqaidi wal ahkam wa in lam yakun mutawatiran wato abinda za iya kiyayowa na hudu a cikin wannan babi shine hadisi wanda yake ingantacce hadisi wanda ya tabbata zuwa ga ma'aike alaihi salatu wassalam wato hujja ne a cikin abun da ya shafi abubuwan da za a iya kudircewa ne abu ne wanda ya shafi na zuciya bangaren ikhlasi ne bangaren tawakkali ne bangaren inaba ne bangaren khashiya ne bangaren arruju'u ne wato wannan hujja ne a bangaren aqida sannan kuma hujja ne a bangaren abun da ya shafi hukumce sannan kuma hujja ne a bangaren abun da ya shafi hukumce wanda suke na shari'a wa in lam yakun mutawatiran koda wannan hadisin ba mutawatiri bane wato akwai waɗanda suke ganin cewa hadisi indai ba mutawatiri bane baya zamantowa hujja sai dai a cikin al-ahkam amma baya zamantowa hujja a cikin al-aqida hadisi in ya tabbatar da wani al'amari wanda yake na gobe kiyama indai ba mutawatiri bane wadansu suna ganin cewa ba za a aiki da shi ba saboda al'amari wanda yake na gaibu al'amari ne yana buƙatar wato ya zama to mutawatiri amma na zance ne wanda yake mai rauni an gane indai ya tabbata annabi ya faɗa sawa'an mutawatir ne ko kuma mashhur ne ko aziz ne ko garib ne za a aiki da shi indai ya tabbata annabi ya faɗa shikenan za a aiki da shi a cikin abubuwa abu wanda yake mafi girma wanda ake shiga musulunci da shi ita ce kalmar shahada to annabi ya aika mutum ɗaya da ita zuwa ga Yaman Mu'adh dan Jabal hadisin Abdullahi dan Abbas yana nan cikin sahihaini الضابط الخامس wato abinda za a iya kiyayewa na biyar a cikin wannan babe sai kuma ta'rifin alhadithu as-sahih wato abinda ake cewa alhadithu as-sahih shine mattasala sanaduhu bi riwayati al-adl al-dhabit an mithlihi ila muntahahu min ghairi shudhudin wala illatin qadihatin wannan shine ta'rifin alhadithu as-sahih shine hadisin da isnad din sa yaman ne da juna isnadin shi ya zamanto a hade yake da juna ba wata rara da aka samu wanda babu mutum a ciki bi riwayatul adali da riwaya ta mutumin kirki adali wanda yake mai kamun kai wanda ya san ya kamata mai tsoron Allah mai aikata abubuwan da Allah ta'ala ya umarce shi da ya aikata su abdabit kuma wanda yake mai karfin hadda ba wanda yake mai tsoron Allah bane amma shi kuma akwai shiriri ta baya da hadda in mutum ya zamanto yana da tsoron Allah irin nashi ya zamanto kuma yana da takawa ya zamanto yana ibada ga Allah ta'ala amma kuma sai zamanto baya da karfin hadda in ya zo a cikin irin isnadi ba a ce hadisin nan sahihi ne idan a ce hasan ne ko ma in yayi wasa a ce mishi hasanun da ghairihi ne an gane ko sai ya zamanto an samu quwwatul hifz akwai wanda za ga Allah ya musu karfin hadda irin su al-Imam al-Bukhari wanda duk abin da suka haddace in yaya za a kai a kawo bayan da za a yi kai ka zo ka bata musu naka nasu ka zo ka kai ta wasa da hankalinsu don ka bata musu nasu to sai ka kare yanda ka kawo shi alalacen wannan za su iya kawo maka shi alalace su ce yanda ka kawo wannan hadisin alalace kuskure ne wannan yanda yake daidai kin shi kaza 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 su koro maka da isnadin shi su gyara maka kamar yanda hakan Al-Imam al-Bukhari yayi wa malaman Baghdada lokacin da Al-Imam al-Bukhari ya tafi Baghdada ya tafi ana ce da shi Amirul Mu'minin fil Hadith lokacin da yaje ko malaman Baghdada yawancin su Larabawa ne duka sai suka ce ya ne za a yi ba ajami wanda ba balarabe ba a ce mishi Amirul Mu'minin muna nan kuma gashi yaro dan karami dan tsininin yaro sai suka ce bari mu nuna mishi cewa ya shigo gari na ilimi na hadisi ba aika mishi almajiran mu suje su lallasa shi suka kira yau almajirai 10 kowa daga ciki suka bashi hadisi 10 kuma suka cakuɗa isnadin isnadin hadisai 10 na wannan sai su doki guda uku su ba wancan su doki guda uku su ba wancan su doki guda uku su ba wancan su doki ɗaya su ba wancan isnadin shi ne shi kuma wannan shi ma su dan ciccira dai zama to an rikita ba wani hadisin da shi da isnadin shi na kanshi kowane an cakuɗa isnadin shi an ruguza shi da suka ce ku je ku ce wa shi yaron nan Bukhari da yake cewa ake ce mishi Amirul Mu'minin fil Hadith ku je ku ce kuna so ya gyara muku wannan hadisa da suka je su 10 suka ce malam mun zo mu da wadansu hadisan mu muna so mu karanta a gabanka ka ji shin daidai ne ko ba daidai bane ka gyara mana yace ba damuwa bismillah daga ce an ce kai ne Amirul Mu'minin fil Hadith yace eh haka ake faɗa suka karanta kowa in ya karanta ya kare sai ya ce hadal hadithu la a'rifuhu wannan hadisin ban san shi ba ya kare suka kare su duka 10 dan duk hadisin da suka karanta ya ce hadal hadithu la a'rifuhu yadda na karshe ya kare ya ce wannan hadisin ban san shi ba ya kirayo na farko ya ce hadisin ka da ka kawo da isnadi na wani da wani da wani wannan isnadin bai taba zawa da wannan hadisin ba isnadin da yazo da wannan hadisin shine isnadin wani da wani wancan wanda ya dauko shi shine zaka hada ka tashi wannan hadisin ka na farko hadisin ka na biyu da ka janyo isnadin da ka kawo na wani ne abokinka wanda ya kawo hadisi na kaza shi kuma wannan isnadin da ya kawo hadisin wannan na kaza shine za ka dora naka wannan da shi na san shi sai da ya kare duka darin cif to tun daga shi daliban su kuma dake Allah ta'ala nufin su da shiriya sai su kaura daga wajen malaman nasu suka zo wajen Imam al-Bukhari. suka ce lalle Imam al-Bukhari tabibul hadith ne, wato malamin hadisi ne, malami ne, likitan hadisi ne. In kana so a zo a nuna maka hadisi mai kyau da maras kyau, a nuna maka lafiyayye da wanda baya da lafiya, wanda za a iya amfani da shi da wanda ba za a iya amfani da shi ba, to kaza wajen Imam al-Bukhari. To shine ad-dabit, wato wanda yake da kai karfin hadda amma khafifu ad-dabdi, ba za ka sashi cikin hadisi sahihi ba, za ka sashi cikin hadisul hasan ne. An mislihi, ya jiyo wannan hadisin daga wajen mutum misalinsa wanda ya zamanto al'adil ne, mutumin kirki ne kuma mai karfin hadda ne. Saboda in ya zamanto mutum mai karfin hadda ne amma kuma mutumin banza ne, kaga ba za a amshi hadisin shi ba, saboda gashi da hadda amma kuma he dai lalata, to ba za a amshi hadda shi ba. Shi ko wannan gashi da tsoron Allah, gashi da wannan amma kuma kan baya ja, shi ma na sai a bashi hakuri ya je shi kawai ya ta ibada. Amma a amshi magana shi ba za a amsa ba. Sai dai in ya rubuta, to wannan in ya zamanto ad-dabd, imma ya zamanto dabd sadrin, wa imma an yakuna dabd kitabin. An gane ku? Wannan insha Allah in muka je bangaren abin da ya shafi mustalah za mu karanta ana. Ila muntaha hu, hal ya zuwa karshen shi, hal ya zuwa karshen wannan isnadin. Min ghairi shududin, sannan kuma ya zamanto hadisin bai ratse wa hanya ba, bai zama ba bara gurbi. Idan aka ce ash-shudud shine mukhalafatu thiqa liman huwa awthaqu minhu, wato mutane ne biyu, kowanne daga ciki ka yarda da su, kowanne daga ciki ka yarda da shi, to ɗaya daga ciki sai ya kawo maka labari, ɗayan kuma ya kawo maka labarin da ya saba wa ɗayan. To yanzu wanda yafi inganci a wajenka, wanda ka fi yarda da shi, ka fi yarda da maganar shi, to yanzu wannan maganar tashi ta danne maganar wannan ta shi mutumin da yake yarda ne a wajenka. Sai zama to wannan shine ake ce da shi al-mahfuz da al-ash-shudud. An gane ko ash-shadh da al-mahfuz, haka sunan shi dama. Ash-shadh shine mukhalafatu thiqa liman huwa awthaqu minhu, imma fil adad aw fil adala aw fil arjahi aw kama qalu. Dama bangare hudu, bangare uku ne, amma ya zamanto bangaren adadi. Waɗannan wanda suka zo wajen, wanda suka baka labarin cewa kaza, misali suka bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zai tafi Makka a haji ta ban kwana, kirani ya dauka mutane goma, sai suka faɗa haka. Da sai zamanto daga bangare ɗaya akwai wani shi ma mutum mai karfin hadda wanda ka yadda da harar shi, sai ce Annabi da zai je Makka ta matu'i yayi. To yanzu saboda wannan adadin su duka, wanda kowanne daga cikin su a karan kanshi ka yadda da shi, mutane goma sun ce maka Annabi ya kira ni, wannan mutum ɗaya ce ta matu'i yayi. To yanzu sai ka ce kai wannan zancenka ba zan yadda shi ba, amma saboda waɗannan sun fi ka yawa, kowanne kuma daga cikin su a matsayin ka yake a wajena, yanda na doke ka da aminci na yarda da maganar ka, kowa daga cikin su na yarda da maganar shi, kenan kasratul adad anan zai zama to ta kara wa hadisin tafiya. An gane ko? Imma fil adad aw fil hifz, ko kuma ya zama to shi wannan kashi 80 cikin 100 ka yarda da zancen shi, shi ko wannan kashi 85 cikin 100 ka yarda da zancen shi. Yanzu kowa daga ciki sai ya kawo maka zance na ɗaya yafi na ɗaya, na ɗaya ya sha bambam da na ɗaya, to sai ka dauki mai 85 din ka bar mai 80. Wannan in mun ji za mu yi bayani akai. Wala illatin qadihatin, sannan kuma ba tare da wata illa wanda take suka ba game da amsar hadisi. Akwai illa wanda take al-qadiha, akwai illa ghairul qadiha, wannan ita ma in mun je karatun mustalah insha Allah za mu yi bayani akai. Ad-dabitus sadis, abinda za a iya haddatowa na shida a cikin wannan babi shine al-hadithul hasan, wato hadithi hasan. Ta'rifinsa menene ake cewa al-hadithul hasan? Shine ma jama'a shuruṭa as-sahihi walakin khaffa ḍabṭu aḥad rawātihi, shine hadithin da ya hada shuruṭa na hadithi sahihi, sai dai wajen bangaren abin da ya shafi hadda, ɗaya daga cikin marawaita wannan hadithin ya zakko hadda shi ba ta da ƙwari sosai, hadda shi sama-sama ci irin tamu ci. To shi wannan za a ci mishi kai ta fi tamu. An gane ku? Saboda harra mai dan kwari garau, to wannan shi ne al-adabit kenan. Har da sama-sama za a ce da shi khafifu ad-dabdi, amma har ra kasa kasa irin tabu za a ce da shi da'if a gane ko da zabi bayani akan ta sai dai an samu wajen hadda daya daga cikin marawaita hadisin nan baya da hadda mai kyau har da shi sama sama ce to sai a kawo wannan martabal wannan hadisin ya tashi daga martabal sahih ya koma martabal hasan to as-sahihu kashi biyu ne akwai as-sahihu li dhatihi akwai as-sahihu li ghairihi kamar yanda al-hasan haka nan kashi biyu ne akwai al-hasanu li dhatihi akwai al-hasanu li ghairihi to thumma ad-da'if الضابط السابع abinda za a iya kiyayowa na bakwai a cikin wannan babe wanda kuma shine abu na ƙarshe shine al-hadithu ad-da'if hadisi mai rauni hadisin da yumkin an yakuna hujjatan idza ta'addadat turuquhu idza kana da'ifan munjabiran an gane ku idza lam yashtadda da'fuhu wato hadisi mai rauni shine ma qasura an rutubati al-hasan shine hadithin da ya gaza da darajata al-hadith hasan ma'ana al-hadith ad-da'if bi ta'bir akhar shine ma faqada shartan min shurut al-hadith as-sahih aw al-hasan wanda ya rasa sharadi daya daga cikin sharuda na hadithi sahihi ko hadithi hasan to wannan ana ce da shi al-hadith ad-da'if to kuma sabanin in ya zo shi ne da kaza ya rasa bangaren abin da ya shafi al'adala ne za a ce wa hadisin kaza in ad-dabt ne za a ce mishi kaza in ash-shudud ne za a ce mishi kaza in kaza ne za a ce mishi kaza alhamdulillah wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka